Dokewa akwai garin mai kabara in ki shashi da madara zuma namiji na saman ki yana Allahu akbar akwai mai dalalin miyo in ki shashi da madara zuma sai ki aza hanki ce saman nonon ki saboda miyon da za su rinka hitowa ga bakin mijin ki akwai wayyo dadi in namiji bai riki kanki yace wayyo wayyo dadi baki ka a baki kudin ki akwai maza tsayi shi ko tun namiji na ka miki hitsari sai mu namiji na ka miki mani sai ya miki hitsari akwai satsuye kuka akwai ba a hira da wando akwai dan kicihi akwai baban bade akwai mai bunsuru sai ke ruhe ma namiji baki akwai dan jarida haki na magani na in ki dai madara ko nono ko yogurt ga koi sai ki walwala kulli guda ki zuba in ki ga ya baki akwai matsala matsala an nake asiri jiwa iska ko wani abu haka sai ki zubi kullin uku ki shanyi in bai baki sai ki sha guda ya guda gobe guda jibi akwai soyayya dole wanda aka sha hada mara zuwa zuciya daga baki ga da miji karunguma kenan sun suna kawo bunsuru in kina sha hata lokacin da za ku kwanci da namiji da yaso uwa ta haka ji sun ki akwai humara ta ka tattara dama wato cinya wanda aka sha hada duk zaki kwanci da namiji kice bismillah daga ni sai wani so uku in ma baki ce da kullu himmatan musulmai Allah ruka wala ko mutu